gawa. Wet your hand, Kalise gawa. Aya, amma suwawa. Mudei zeyrei, ayyuwa kowa. Daraja dole abba wannan ya cika wasu sun gwada wasu sun roga wasu sun gudu dan sun ga bindiga suka kasa shiga to mu barikin maka kama gida ai tunda muke planning shi yasa iso gani kenna muke ba su muna musu kaja 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 duba de ba wani kamar akita de to waye na da su sarafi ne musu sun zanna bisa kaya de bala jaraba de banda gaba akina hade in kaman fitina ai to sai a canza maka kallon Allah malam dare mahutar ba
kuma fita guys
kwanciyar hankali sai ga
ayya
amma zuwawa murai sai dai ayyuwa kowa
kan babu baitin matsari in ba mulki wane ne sarki gumbayi safiya lokacin aikin mutane hutun dare dan karin kaifin tunani sana'a ta sa mutane rawa da faranta rai dukan shekara addu'a nake kar in kai kasa ya ubangiji sai ka taimaka this life is war peace of mind is for the dead I seen a man kill his brother for the bread another highly praised for the bloody shed my people can't even safely go to bed koda yake babu wanda ya ce mana wai za mu samu da sauki in muka labe ko muka dake wane ne zai bamu mai nauyin
nauyin dare mahutar bawa dare mahutar bawa wajen hankali sai gawa ayya amma zuwa
amma zuwa
mure dai dai ayyuwa kowa dai dai dai
dai dai
dare ya
Corona da zoro corona da horo corona da zafi corona da zoro corona da horo corona da zafi in dare yayi dare yaro in dare yayi dare na ce babu mata sai maza in dare yayi dare yaro in dare yayi dare na ce babu mata sai maza kafin ai aran ake kwandi nake tadi to bari zuciya ta nemo sa'a yaro na ba mu tuntu da yan wawa da yan wawa
yeah no fears in my heart, no doubts in my mind. I go blue, I can feel it in my bones, it's real. Thoughts are manifested, your tongue is your weapon. Asha told me so I'm strapped up, sharp, come and tackle me. Who I be, only the king of this rap shit. Accolades every time I lay a verse. Feature killer, live a song in a hearse. Asha Zoki Gandhi Yankee, and I'm Basu Savi. Hey, I'm buddy, you can't stop me. So far, it's a game, my fucky. Kulun muke saka kowa salli salli wrapped up the hip hop and I eat it so key yeah
a rayuwa babu sauki
fast
a rayuwa babu sauki
be
kai a rayuwa babu sauki
woo
fatan mu ilahi ya yi kunci